أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو من عشرين دبقي دوتان جمادى الآخرة wata na shidda a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna cikin karatun hadisai a cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu da ya gabata mun shiga cikin babu salatil Jumu'a. Mun karanta hadisi na farko, za mu tashi insha Allah ta'ala kan hadisi na biyu a cikin babin, wanda a jerin hadisan littafin shine hadisi na 470. Wa an Salamata ibn al-Aqwa radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil-hitani dhallun yastadhallu bih. Daga Salama dan Aqwa, idan Allah ta tabbata a gare shi, Salma ibn al-Aqwa yace mun kasance muna yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallar Juma'a, thumma nansarifu, sannan mu sallame mu tashi mu tahi, wa laysa lil-hitani dhillun yastadhallu bih, kuma katangu basu da wata innuwa wadda za a sha. Muttafaqun alaihi, al-lafzu al-Bukhari. وفي لفظ لمسلم انا لفظينا مسلم يجي كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسانشي منا ين سلر جمعة تارد منزان الله تيراد امنشن الله سكارة تبتوى اغريش. اذا زالت الشمس اذا رانا تكركتا ثم نرجع سننسي مداو نتتبأ الفيئة منا بيبير انووي. Wannan hadisin na Salma ibn al-Aqwa a tare da wato riwayar shi, abinda duka yake nuna da riwayoyin nashi, yana nuna lokacin sallar Juma'a. Riwaya na farko lafazin Bukhari ya nuna cewa lokacin da ake kare sallar Juma'a babu inuwoyi. In babu inuwa kenan, yana nuna kafin karkatawar rana ake sallar Juma'a. To shi yasa ke da kai maganganu guda biyu a wajen malamai na fiqhu game da lokacin sallar Juma'a. Wane lokaci ne takamaimai lokacin da ake sallar Juma'a? Babu kwankwanto a wajen malamai cewa lokacin Juma'a ana gudda shi sama ga lokacin azhar. Ba lokacin azhar bane lokacin Juma'a, saboda ita azhar ana yin ta. Wasu hadisai ma sun nuna idan shadda al-harr fa abridu bi salati adh-dhuhr, idan zahir rana ya tsananta ana sanya sallar azhar kina a dan jinkirta ta kadan ko. To ita kuma sallar Juma'a ba ta da wannan. Saboda haka wasu malamai suka je akan cewa ita sallar Juma'a lokacin ta kamin karkatawar rana ne daga tsakiya. Wasu malamai suka ce a bayan karkatawar rana ne daga tsakiya. To wannan maganganun guda biyu ke akwai. Wannan magana ta farko cewa kamin karkatawar rana riwaya ce ta mazhabar Hanabila, wanda su a wajensu ma suna ganin lokacin Juma'a yana farawa daga daidai lokacin da lokacin sallar Idi yake farawa. Mazhabar Hanabila shahararren zance a mazhabar Hanabila shine lokacin Juma'a yana farawa daidai lokacin da lokacin sallar Idi yake farawa, tun daga wannan lokacin har zuwa kafin karkatar rana daga tsakiya. Suka ce duka cikin wannan lokacin ana iya yin sallar Juma'a a mazhabar Hanabila. To su kuma mazhabar al-A'imma, sauran Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa da sauran malumma suna ganin cewa ita ma dai Juma'a sai rana ta karkata daga tsakiya lokacin ta yake shiga, sai dai bambancin ta da azhar manzo Allah yana yin ta da gaggawa. Kidan da rana ta karkata to kawai sai a gabatar da ita farkon karkatar rana, wanda ita kuma azhar in rana ta karkata ana dan jinkirtawa, bayan ta karkata a illoyi su dan ja. To shi yasa wannan hadisin kaga na Salma ibn al-Aqwa yace mun kasance muna sallar Juma'a thumma nasarifu wa laysa al-hibani dhullun yustadhallabi sannan musallame a daidai lokacin da babu wasu inuwi ga katangu wanda mutum zai shiga ya sha inuwa babu su. To wannan ya nuna wannan fatawai ta malaman mazhabar Hanabila ta nuna ra'ayinsu ko. To shi kuma wannan hadisin da yace idza zalatish shams mun kasance muna sallar Juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan rana ta karkata daga tsakiya thumma narji'u fa natatabba'u al-fai'a sannan mu dawo muna bibiyar inuwi kenan ya nuna akwai ɗan inuwi da suke bibiya don al-fai'a shine inuwa bayan karkatar rana inuwar da take bayyana to sai mu dawo muna bin inuwi yana nuna inuwoyin sun bayyana to in ka sun bayyana kenan rana ta riga ta karkata sai dai harkon karkatar ta shi wato kallan yanda hadisan suka zo haka shine yasa malamai suke da waɗannan maganganun guda biyu kuma duk da kasancewar Saudiya suna ruko ne da mazhabar Hanabila amma fatawar su tana nan akan ra'ayin jumhur ba akan ra'ayin Hanabila ba dan haka su lajana ta fatawa ta ma fitar da karari cewa a kasar Saudiya ba za a taba ta da sallar Juma'a ba sai bayan karkatar rana kuma da wani zai kankamba ya je zahin kai ya ce zai masa sallah kamin rana ta karkata to kama shi za a yi abula da shi a ladaltar da shi to kaga wannan shine alamar an ba addini muhimmanci kina tsaya a tantance maganganu ingantattu kuma a je a kansu ba wai duk wanda ya ga dama ba ya wato kanshi yayi zahi kai sai zai ce ai yau da yau da tun karshe tara za mu tare da sallah asuba za mu tare da sallar Juma'a ko kawai mutum ya zo ya ce kawai saboda rawar kai da jahilci da rashin sanin alƙiblar karatu ya mutum ya zo ya yi shaida ya ce yau za mu tare da sallar Juma'a tun karshe tara na safe ko tun karshe wannan ba daidai bane ba kenan fatawa ce ta malamai ra'ayi ne na fiqhu na malamai kuma idan aka tsaya akan ra'ayin na malamai aka tantance sai a ga wane ne yake zama daidai wannan ra'ayin na cewa ba a ta da sallar Juma'a lokacin ta bai shiga sai bayan karkatar rana daga tsakiya shine ra'ayin jumhur kuma sannan su jumhur sun ba da uzuri ga wanda suka je akan wancan wancan riwayoyin da suka zo suka nuna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar Juma'a wani lokaci da wuri sai suka ce da wurin duka hadisan babu wata hujja cikin su da ta nuna yana yi kamin rana ta karkata babu kenan sai suka dauki hadisan akan cewa yana yi da wuri lalle kenan da rana ta karkata bai dawa wata sai ya gabatar da sallar Juma'a wannan shine za a hada tsakanin hadisan gaba daya don haka abin da ya hirin jaye cikin wannan maganganun guda biyu shine abinda jumhurin malamai suka ji akai kenan na cewa lokacin sallar Juma'a yana farawa ne bayan karkatar rana daga tsakiya kenan cewa mutum zai bi hadisai ko fatawar wasu malamai ko fassarar wasu malamai wato wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya nisanta daga gare su daidai yake da mutum ya karanta cewa zamanin manzon Allah an ci doki kawai sai ya shiga neman doki ko a ce wai shi sai ya yanka to kaga irin haka nan wurin asali kamar karancin nama ke gare ku shesa sai ka nemo na dokin ko ko me matsala cewa kaza ya halatta wai dole ma sai kai yanzu cin tuwo halal ne ko haram ya halatta kawai dan ka gano cin tuwo ya halatta sai ka shiga neman tuwo ayo cin tuwo ya halatta amma haka mutu baka ma taba ci ba kuma ba matsala bane kuma lahira ba za a tambaye ka ba ce me yasa ka karanta kaga cin tuwo ya halatta baka ci ba domin shikenan dan mutun ya karanta a karatu ya ga cewa cin doki halal ne kuma shine fatawar da tahirin jaye wanda dalilai suka nuna kawai shikenan sai shiga neman doki shi sai ya ci ai ba cewa akai ba cin doki sunna ce halal ne aka ce ko sunna ne cin doki halal ne aka ce halal ne ma'ana durar da ka hadu da shi ba tare da takura ba da kuma nema a cikin saukin ka ga dama ka iya ci saboda ba jahili bane kai ka san ya halatta a ci to kuma kai sai ka je nema musamman ma idan yankin ku yana cikin abin da ake tsantsani ake kyama ko ake ganin rashin dacewan shi dan haka wannan hawan kawara ne da hawan feda da wasu suke makaratu wannan kuma yana kawo rikici wanda bai da wata ma'ana وعن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل دغ سهل دان سعد يدان الله تتبته اغريشي يچه
ma kunna naqilu, ba mu kasance muna yin kwanan rana ba, wala na taqadda, ko kuma mu ci abinci na rana illa ba'dal jumu'a, sai bayan sallar jumu'a. Muttafaqun alayhi. واللفظ لمسلم وفي رواية أو ترواية في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزام نمان زن الله إرادة أمن شاء الله سكارة تبطى أغريش فكاغا ونا حديث ينا چكين حديثا ما لمن دا سكا چه يا حلت أي سلر جمعة كافر رانا تكركتا سكا چه دومين الآدة تمتا نمدينة دلا رباوة سنا واتو سنا چين أبن شاء رانا sannan su kwanta su yi kwanan rana bayan karkatar rana daga tsakiya shine al'adansu to wannan hadisin sai ya nuna su ba su cin abincin rana ba su yin kwanan rana sai bayan juma'a kenan sai wasu malaman suka ce to shi ma yana nuna kamar ranar ta karkata kenan ake yin sallar juma'a sai su kuma jumhuru suka ce a bayan dai ta karkata sai dai da gaugawa ake yin ta to kaga kenan cikin hadisin qarara babu nuni ko akan cewa kamin ta karkata shi yasa aka samu wasu malamai suka ce to tunda ha wato hadisan duka suna iya daukar ma'anonin guda biyu kenan ana iya hada su duka ayi aiki da su suka ce sai a ce an samu wasu lokuta wanda manzon Allah ya sallar juma'a kafin rana ta karkata daga tsakiya sannan kuma wasu lokuta kuma yana yi bayan rana ta karkata daga tsakiya amma waɗanda yahi yawan yi shine bayan ta karkata daga tsakiya haka kenan wannan shine tabbataccen zance mazhabar jumhur na cewa sallar juma'a bayan karkatar rana daga tsakiya ne lokacin ta yake shigowa wa an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yakhutubu qa'iman daga jabir yaddan Allah ta tabbata a gare shi yace lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin hudubar juma'a qa'iman daga tsaye faja'at 'irun min ash-sham sai wasu fatake suka zo daga sham famfatala an-nasu ilaiha sai mutane suka karkata zuwa gare su hatta lam yabqa illa 12 rajulan asai da ya zamanto babu wanda ya rage sai mutum 12 rawahu muslim wannan hadisi yana ba mu labari ne na cewa wata rana sahabbai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi musu hudubar juma'a malamai suka ce wannan lokacin ana gabatar da sallah ne sannan ayi hudubar daga baya da haka ake da farkon lamari daga baya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora gabatar da hudubar sannan ya biyo baya da sallah suka ce to an yi sallar juma'a yanzu sai manzon Allah ya tashi yana musu huduba to kuma mutanen Madina ko kuma Larabawa a yankin da gaba daya sun shahara cewa ƴan kasuwa ne suna kasuwanci to kuma kasuwancin inda suke balaguro suna harakokin kasuwanci waje biyu ne Yaman da Sham lokacin zahi da lokacin sanyi kamar yanda Al-Qur'ani ya faɗi ila fihim rihlatash shita'i was-sayf to sai zamana wasu mutane sun kawo kaya kenan hadisin Jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba daga tsaye ko kenan wannan ciki akwai karantar da mu cewa hudubar juma'a daga tsaye ne ake yin ta hudubar juma'a daga tsaye ake yi mutum ba zai zauna ba ya hudubar juma'a to in ha mutum ya zauna to sai an binciki ra'ayin malamai shi hukuncin tsayuwar menene hukuncin shi sai wasu malamai suka ce mustahabbi ne yana in mustahabbi ne in ka zauna ba komi sai wasu malamai suka ce a wajibi ne wasu malamai suka ce a sharadi ne ma sharadi ne da ba kai tsaye ba kawai ba ta yi ba to kaga wanda suka ce sharadi ne in ba kai ba daga tsaye ba ta yi ba wanda suka ce wajibi ne yana nuna lalle dole sai kai daga tsayin nan indai ba ta illa ba ko wani uzuri ko kuma larura takan iya sabke wajibi an samu Muawiya radiyallahu anhu ya dora yin huduba daga zaune to shi yasa sai wasu suke kawa hujja da cewa ai ga Muawiya nan ya dora huduba daga zaune dan haka ba dole bane to amma malamai sun bada amsa kan cewa shi Muawiya ba bisa kan banza bane ya dora yin hudu ba daga zaune ya dora yin zama ne lokacin da wato ya mai yanta jiki ya mai nauyi kwarai dan dan haka nan ya dora yi daga zaune dan haka wannan uzuri ne kenan in mutun yana da wani uzuri wanda zai sa ba zai iya yi ba daga tsaye to sai ya zauna saboda uzuri amma dai asali daga tsaye ne ake yin ta ba a taɓa samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba daga zaune wannan kadai ya isa dalilin cewa hudubar juma'a daga tsaye ake yin ta faja'at 'irun min ash-sham 'ir kalmar 'ir abinda take nihi raqumma suna dauke da kayayyaki shine 'ir aka ce 'ir shine raqumman da suka dauko kayayyaki suna ake cewa fataki da Hausa ko fataki faja'at 'irun min ash-sham kawai sai wasu fatake suka zo daga sham famfatalan nasu ilaiha sai mutane suka zare zuwa gare su to dama mutane suna tsananin bukatuwa zuwa ga irin wannan kayan wanda ake kawowa masa sauki ko da suka ji an kawo kaya an kawgaje ana an saki an balle sai su ma suka yi ta sako hudu ba suna ballake kiwa famfatalan nasu ilaiha sai mutane suka zare suka tari suka juya duka zuwa ga wannan kayayyaki da aka kawo masu rahusa hatta lam yabqa illa 12 yanan kaga wannan me yasa suka tashi suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna ganin an riga an yi sallah kenan ba dole ba sai sun sauraro hudu ba sai suka tashi yansu sai da ya zamanto babu wanda ya rage tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa 12 rajulan sai mutum 12 har sai da Allah ya sabkar da aya akan su karshen suratul jumu'a ko yace wa idza ra'au tijaratan aw lahwa ninfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima idan suka ga wani wasa mai shagaltarwa ko suka ga wani kasuwanci Allah yace infaddu ilaiha sai su kwarara zuwa gare shi wa tarakuka qa'ima su kyale ka tsaye kana huduba qul to kace musu ma indallahi khairum min al-lahwi wa min at-tijara abinda ke wajen Allah yahi alheri akan wasanni yahi alheri akan kasuwanci to daga cikin dalilan da suka sa malam ya kawo wannan hadisin dan ya karantar da mu wai mutun nawa ma ne ake iya yin sallar juma'a da su malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa karamcin mutumin da za a iya yin hudu sallar juma'a da su ya kai 12 wanda suka kawo hujja da wannan hadisin sai suka ce kenan in mutum bai kai 12 ba to bai kamata ba a yi sallar juma'a da sun yi kasa ga 12 kawai ba juma'a sun zama yan kadan dan haka daga 12 ne zuwa sama saboda wannan hadisi malamai a mazhabar Hanabila da mazhabar Shafi'iyya su kuma suka ce a sallar juma'a ba ayinta da mutum 12 daga mutum 40 ne zuwa sama ake farawa saboda wani hadisi wanda zai zo watakila nan gaba suka ce dan haka kenan juma'a daga mutum 40 ne zuwa sama karsa ga mutum 40 ba a fara sallar juma'a da su kenan da liman ya duba ya ga ba jama'a masallacin duka mutum 13 ne ko mutum 15 to kawai sai su yi azhar wasu malamai suka ce a sallar juma'a ba ta da wani adadi babu wani dalili karara wanda ya nuna sai an iyakance adadin mutane saboda haka kawai za a yi ta da jama'a kuma abinda ke jama'a take nuni a larabci daga mutum 3 ne zuwa sama suka ce don haka kawai za a dawo akan asali tunda babu wani dalili da ya nuna iyakance jama'ar da ake iya yin sallar juma'a da su to kun ga magana ita ta inganci ita ta hirin jayi cewa sallar juma'a babu dalili kiri-kiri wanda yace ba a sallar juma'a sai mutum ya kai 12 ko sai mutum ya kai 40 a kawai in dai abun ana kiran su jama'a to shikenan dan haka wasu malamai sai suka ce kawai wannan shine mazhabar Hanafiya amma sai dai su Hanafiya kuma sun saba kadan tare da wasu malaman sabanin shine su sun ce mutum 3 da liman na 4 wasu kuma suka ce a mutum 3 liman ne na 3 kenan a wajen waɗannan su in mutum 3 ne tare da liman kin gaba ɗaya kawai ana iya yin juma'a ko to wannan fatawai tana da muhimmanci ina tunanin zuwa 2000 disikin nan zuwa Demel Ons na dora yin sallar Juma'a wani masallaci wanda shi masallacin in nazo ba kowa sai ni kadai don haka ni zan yi kiran sallah na ni zan yi kiran sallah na sannan in fara hudu ba to sannan su fara zuwa da guda guda wani bi sai an fara kiran sallah ne sai ga mutum biyu ya hito daga nan mutum daya hito daga nan sai su zauna wallahi sau da yawa zan fara hudu ba mutum biyu uku ne zauni kaga in babu wannan fatawan kuma ita tahi inganci kamar na tabbatar in babu ita kenan babu wannan juma'a saboda su mutanen yankin ba su zuwa sai sun ji an fara kamin a sallame kuma sai kaga wuri ya cika dankan tsani hawaje amma in dai ba su ji an fara ba su zuwa kuma abin da yasa na ci gaba da nazo in yi kiran sallah in fara domin na sha jarraba in jira sai dan in jira banza ba wanda zai zuwa suna zazzaune suna nan kusa kusa suke amma kowa ya shirya yana jiran yaji da ragwancin mutane da rauni ba anan bane a Sudan ne don haka dai kenan sallar Juma'a daga mutum uku zuwa sama ne shine magana da ya inganci malaman da suka iyakance adadin jama'a to gaskiya basu da wani dalili tabbatacce karara wanda ya nuni akan haka amma malam ya kawo wannan hadisin ne saboda wato wannan manhaj saboda manhajar hukumce-hukumcen sallar Juma'a na cewa akwai hudu ba cikin sallar Juma'a sannan kuma daga tsaye ake yin ta sannan kuma da wannan mas'alar mai muhimmanci ta cewa mutun nawa ne ma ake iya yin sallar Juma'a da su وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغا ابن عمر يدا الله تتبتا اغاري سو يچه منزان الله تيرا دا امنچن الله سو قارا تتبتا اغاري شي يچ من ادرك ركعه من صلاه الجمعه دو وندا يرسكي ركعه غدا دغا چكن صلاه الجمعه وغيرها دا ونن تفل يضيف اليها اخرى تو يقارا متا وتا دايا فقد تمت صلاته حقيقه صلاه شي تاچكا to wanda fa bai samu raka'a ko dai ba tahiya ce ya samu kaga shi kenan shi sai dai azhar ko sai sa malamai suka ce idan mutun yazo ya tarda a sallar juma'a sai ka tarda an yi raka'a dai an yi ta biyu ita ma an kusa kaita to kamata ka shiga da niyyar mi ka shiga da niyyar azhar ka shiga da niyyar azhar kuma sai in lokacin azhar kin yayi kaga in ayyuka tari su masu yin sallah a juma'a ne tun karfe 9 to ka kai lokaci ma bai mai ba sallar juma'a ta wuce ka shike nan kai sai ka tashi ka tahiyan ka har lokacin azhar yayi sannan kai dan ita azhar ba a yin ta sai lokacin ta yayi saboda haka wannan hadisin ya nuna cewa duk mutumin da ya samu abin da bai kai raka'a guda ba a cikin sallar juma'a to kawai juma'a ta kubce mashi ya rasa juma'a yana wanda ya rasa juma'a kuma sai dai ya azhar rawahu an-nasa'i wa ibn majah wa ad-darqutni wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun lakin qawwa abu hatim irsalahu wa an jabir ibn samura radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yakhthubu qa'iman thumma yajlis thumma yaqumu fa yakhthubu qa'iman فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم الحديث daga Jabir dan Samura yadda Allah ta tabbata a gare shi Jabir dan Samura yace lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yana huduba daga tsaye thumma yajlisu sannan ya zauna thumma yaqumu sannan ya miƙe tsaye fa yakhtubu qa'iman sai ya huduba daga tsaye faman nabaka duk wanda ya baka labari annahu kana yakhutubu jalisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin huduba daga zaune fa kadi kazaba to hakika ya shirga ƙarya akhrajahu muslim kazaba ma'ana ya fade kishiyan gaskiya wannan hadisin yana nuna muna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba daga tsaye ko kamar yanda ya riga ya gabata manzo Allah daga tsaye yake huduba bai taba yin hudu ba ba daga zaune sannan hadisin yana karantar da mu cewa wato hudu ba juma'a bi ake yi na aka yi ta harko sai a zauna kenan wannan zaman da ake yi a tashi ayi ta biyu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sunnar shi ce yin haka nan kenan yana cikin ladubban juma'a wato yin hudu ba kan minbari kamar yanda tun harkon wannan babin ya nuna mamu ko kan minbari minbarin nan ko na kata ko ko na icce ko na laka ko na subunti ya dai zamanto akwai koma da mi aka yi shi babu matsala ya zama dai akwai minbari yana cikin ladubban juma'a wanda muka karanta cikin wannan hadisan shine wato liman ya zamanto yana gabatar da huduba daga tsaye yana cikin ladubban juma'a ya zamanto liman wato yana yin zama tsakanin hudubobi guda biyu sannan hudubobin da ake yi guda biyu ne huduba ta farko da huduba ta biyu sai ya sanya zama tsakanin su wanda wannan zaman malamai sun ce ana sanya zamanto kamar gwalgwadon yanda za a karanta suratul ikhlas eh ba karanta ta ake yi ba kamar kimanin yanda za a iya karance suratul ikhlas shine ake san liman ya dan zauna wannan dan zaman da za a yi kamin ya tashi to wannan hadisin hujja ce karara na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin huduba ba daga zauna shi yasa Jabir dan Samura yace duk wanda ya baka labari yace manzo Allah yayi huduba daga zaune to wannan yayi ƙarya to aka ce mutun yayi ƙarya kenan ya ga ba daidai ba gayin ba daidai ba tana yiwa da gangan tana yiwa ba da gangan ba in mutun ya ga sabanin abin da ke gaskiya ko da gangan ko ba da gangan ba ya halatta a ce kaza ba domin kishiyan gaskiya ne abin da yi wannan hadisin akhrajahu muslim wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala daga jabir dan abdullah yaddan allah ta tabbata a gare su yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza khatab marrat aynahu manza allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance idan yana huduba idanun shi bi suna yin ja wa ala sautuhu kuma muryan shi ta daga sama washtadda ghadabuhu kuma hushin shi ya tsananta hatta ka annahu munziru jaishi har sai ya zamanto kamar yana yi wa tawagar yaki gargadi ne kamar yana gargadi game da tawagar yaki da tazo yaqulu sabbahukum wa massakum yana cewa wato makiya sun yi maku sammako kuma sun maraita a gare ku wa yaqulu yana cewa amma ba'd fa inna khayral hadisi kitabullah lalle mahi alherin zance shine littafin Allah wa khayral hadai hadai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma mahi alherin hanya shine hanyar annabi Muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wa sharral umuri muhdathatuha kuma mahi sharrin al'amurra shine wadanda aka tarka fararru kenan fararrun su wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a bata ne rawahu muslim wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya tashi kanat khutbatun nabi sallallahu alaihi wasallam yawm aljumu'a hudubar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ta kasance a ranar juma'a yahmadullaha wa yusni alaihi yana gode ma Allah yayi yabo a gare shi thumma yaqulu ala athari zalika sannan a bayan haka yace wa qad ala sautuhu muryar shi ta riga ta daga sama wa fi riwayatin lahu a wata riwaya man yahdillahu fala mudillalahu duk wanda Allah ya shiryar da shi to babu mai batar da shi wa man yudillu duk wanda ya batar fala hadilahu babu mai shiryar da shi walin nasa'i wa kullu dalalatin fi an-nar alafadin nasa'i yace yana cewa kuma dukkanin bata yana a cikin wuta to wannan hadisin tare da riwayoyin shi gaba ɗaya shi ma yana karantar da mu ladubba daga cikin ladubban sallar juma'a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza khatab hamarrat aynahu idan yana hudubar juma'a idan shi suna yin ja wa ala sautuhu kuma muryar shi ta daga sama wannan ya nuna mamu cikin ladubban liman ana san liman ya bambance sallar juma'a da darasin da ake yi majalis ana san liman ya bambance sallar juma'a da wa'azi wanda yake yi cikin gari ita sallar juma'a wato gargadi ne da tsoratarwa da zaburarwa dan haka ana son a ga alamun wato kayi ta da kama jiki da kuma ta da hankalinka yin hudubar juma'a kamar kana karatun jarida wannan ba sunnar annabi bace ko kamar kana karanto labaran duniya haka zo kana karanto larabci wannan ba sunnar annabi bace haka ita hudubar juma'a a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana yin ta idan shi na yin ja me yasa idan shi suke yin ja alama bacin rai da hushi kenan me yasa ran shi yake bacewa ya hushi saboda gargadi ne yake ma mutane kuma shi gargadi cikin shi akwai tsoratarwa game da ayi hankali game da taka dokan Allah kenan zai yi hushi saboda saba ma Allah yana husatar da Allah yin hushi kan abin da yake husatar da Allah wannan kuma ibada ce saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana fada wa mutane abin da ya kamata su kiyaye yana gargadin su a hudubar juma'a to idan shi suna yin ja kuma hushin shi yana tsananta kuma muryar shi ta daga sama kuma wannan shine yasa malamai suka ce yana cikin ladubban liman ya zamanto ya shirya huduba dan irin wannan in bai shirya huduba ba na akwai limammai gwannai wanda ba su shirya huduba ko to wannan ba limanci bane shirme ne suke kawai wai da yazo sai ya dare minbari ya daure minbari ya kawo labaran duniya ya shiga BBC ya shiga Jamus sai demo nan kawai karshe shi ma bai san me zai ce ba wa'annan ne wallahi akwai limamman da ji suke su gwannai ne ba ma su shirya huduba kuma ba su san mawdu inda za su yi ba kai sai mutum ya zo ya dare minbari ya dare minbari da ya mukaddima jawo nan raketo nan kamo nan albo nan haka zai yi wannan ba huduba bace ba haka annabi yake yi ba dubar juma'a tana buƙatar tanadi da shirya ta shi yasa a tarihin magabata wani in ya shirya hudubar juma'a saboda tsananan bata muhimmanci da kulawa da ita to cikin daji yake shiga ya dora ma itace kamin juma'a ta zo ya ma mutane zai shiga daji yana gaya ma itace cewa ku ji tsoron Allah yana daga muryar shi yana kwatanta abin da ya dace ya fada wa mutane dan wannan yana nuna ba da muhimmanci ga huduba to hudubar juma'a tana buƙatar ka bata muhimmanci ka ta kai tanadin ta ka shirya ta da yawa daga cikin limammai mashahurai wanda suka shahara a tarihi na hudubar juma'a zaka ji wani in ya kammala sallar shi ta juma'a yanzu to ya shiga tunanin maudu'i da kuma abin da ya dace ya shirya na hudubar juma'a ta gaba tun daga ran da ya kammala to dan haka kenan kaga yanda muke gudanar da sallar juma'a akwai gyare-gyare wannan hadisin ya nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga shauki da yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo baitocin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa idza khatabta falil manabir hizzatun yace ya kai ma'aiki idan kana hudubar juma'a to minbari gilgizawa yake to hudubar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hudubar juma'a bace mai sa kwana babu ma damar kwana kai kaga shi kan shi liman kana ganin tashin hankalin da yake ciki ya ne za kai kai kwana amma liman ya zo shi ma budak kwana yake shi ma saura kirsi ya kwana musamman akwai fanka kusa da AC yana ayyuhannas ina lahiya wallahi ba haka ake huduba ba ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ai huduba wannan ne wannan haka shi kan shi kan da aka kale shi to kwana zai saboda yanayin yanda yake huduban ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza khataba hamarat aynahu idan yana huduba idan shi suna yin ja wa ala sautuhu kuma muryar shi ya daga sama washtadda ghadabuhu kuma hushin shi ya tsananta kwarai kenan yana hushi ya dau zahi to haka ake huduba kenan kaga wannan hadisin ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bambance hudubar juma'a da sauran bayanan da yake ma mutane ko to shine sunnar manzo Allah cikin hudubar juma'a tana da bambanci da sauran bayanai in wa'azi ne za kai shi wannan wa'azi kamar da kalmomi masu laushi salim alim kai a kari ba matsala amma hudubar juma'a ba haka nan bane in ka zo kai ta akai ta kwana to kai kuskure washtadda ghadabuhu hushin shi ya tsananta hatta ka annahu munziru jaishin har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kamar mai gargadi ne game da wata tawaga munziru jaishin yakan dauki ma'anar mai yi ma tawaga gargadi yakan dauki ma'anar kuma mai gargadi game da zuwan wasu tawaga to wanga shine nabiyin yahi saboda manzo Allah saboda wannan misalin shahararre ne a Larabawa. Larabawa sun san cewa idan aka samu labarin wata tawaga ta zo to akwai wanda ke zuwa ya tara mutane ya dora daga muryan shi yana ihu to shi suke ce ma wato nazirul uryan wannan kenan kaga kenan asalin hadisi haka nan ne waccan al'ada ce yake nuna ta Laraba wanda in wasu tawaga suka zo masa kwatsam da niyya su zo su masa bugu guda su yakace su ba shiri to wannan wanda ke tashi cikin jama'a ya ta ihu yana kiran su kenan kaga gargadi ne yake masa wanda ba na wasa ba akwai matsala fa jama'a ku kama jikinku wallahi ga sunan sun kawo waje kaza kenan kaga wanda zai fada mutane saboda da an yi take nan mutuwa ce gaba ɗaya go to kaga irin wannan sakon da zai isar ba zai isar da shi ba cikin sauki to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da yake gabatar da huduba sai ya zamanto kamar irin wanda ya ga tawagar yaki ta tunkaro ya zo ya fada mutane cewa su fa shirya ga anan za a kashe su hatta ka annahu munzur jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum kenan wanda yake gargadi game da tawagar yaki yana cewa ne sabbahakum sun yo maku sammako in kuma da marece ne suka zo ya ce mi massakum sun zo maku da marece wa yaqulu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ba'd kaga amma ba'd tana da muhimmanci bai kamata kai hudu ba baka ce amma ba'd ba amma ba'd lafazi ne mai muhimmanci kwarai saboda shine aka fassara fasalul khitab wanda Allah ya fadi a suratul sadid shi wa atainahu alhikmata wa fasalul khitab ko annabi dauda ne ake magana ko annabi sulaiman ne annabi dauda ne Allah ta'ala yace wa atainahu alhikmata wa fasalul khitab mun ba annabi dauda to sai malaman tafsiri suka ce fasalul khitab shine amma ba'd shine wanda Allah ya ba annabi daud dan haka annabi dauda gwanin huduba ne saboda cikin huduban shi akwai amma ba'd to amma ba'd kin nan kamar yanda masana larabci suka ce yana nihin mahama yakum min shay'in duk ma dai abinda kenan dan haka amma ba'd fa inna kenan ita amma ba'd kamar tana nihin ka gama zancen da ya shahi muqaddima go za ka shiga wani zance ko kuma ka gama wani zance wanda yake da wata wani nau'i daban yanzu za ka kamo wani wanda yake da wani nau'in daban kuma shine amma ba'd kenan tana rarrabewa ne tsakanin wani zance zuwa wani haka da ka kammala shimfuda ta muqaddima to sai amma ba'd fa inna khayral hadisi kitabullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin haka kenan yana cewa lalle mahi alherin zance shine littafin Allah babu zancen da yahi wannan mahi alherin zance shine littafin Allah maganar Allah wa man asdaqu minallahi qila da hadisa wa khayral hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mahi alherin hanya alhadai da larabci shine at-tariq idan an karanta shi alhadai amma akwai riwaya wadda tazo wa khayral huda to wannan kuma tana nihin al-irshad wa tawjih shiryarwa kenan mahi alherin shiriya in an ce wa khayral huda mahi alherin shiriya in kuma an ce wa khayral hadai ana nihin wa khayral tariq mahi alherin dariqa mahi alherin hanya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya da ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to akwai na kasu ciki amma mahi alherin hanyoyi shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa wanda ya kama biyayya ga manzon Allah a cikin addini shi to ya kama hanyar tsira ko duk duniya sun taru sun ce ba za ka tsira ba ƙarya ce suke saboda in ka kama hanyar annabi baka tsira ba sai ta wa za ka kama ka tsira haka ita ce mahi alherin hanya hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan ta wa sharral umuri muhdathatuha kuma mahi sharrin al'amurra sune fararrun su muhdathat sune wadanda aka tarka aka karkara sune muhdathatu ko kaman zan Allah ya ce shine mahi sharrin al'amurra wannan ana zance a addini in ana zancen addini to mahi sharrin abu sune sababbi sabon addini shine mahi sharri musulunci baya son sabon abu ya hisan wannan dai tsohon ka san duk al'amuran na rayuwa ana son sabon abu ko duka cikin lamuran rayuwa sabo yana da dadi to amma banda addini shi addini bai san sabo sabo abin kyama ne shi addini tsohon nan dai wanda manzon Allah ya bauta ba Allah da shi shine gangariya kuma shi ake so kullum kai da ka kawo wani sabo kawai ina ya zama abun asha in baka san ko me ake ce mabid'a ba to wannan sabon shine bid'a wani sabon addini wanda zamanin annabi babu shi wani kawai ya ga ya dace saboda girman shi sai ce mutane ko dorayi to mahi sharrin al'amurra na addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muhaddasatuha sune kawai wadanda aka tarka sababbi wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a bata ne al bid'a shine kirkire yin abu ba tare da wani ya riga kai ba shine bid'a to kuma wannan ana zancen musulunci shine bautar Allah da wata ibada ko wani yanayi wanda babu shi a tarihin musulunci wannan shine bid'a dan haka duk mutumin da ya tarki wata kalar ibada aka bincika aka yamutsa ba a samu ta ba wannan bid'a ce kuma akwai kala kala ce bid'a amma dukkan ta kwata ne babu wata mai kyau ciki akwai wanda take kai mutum ga kafirci akwai wanda take kai mutum ga fasikanci akwai wanda kawai sabon Allah ne zunubi zaka samu akwai bid'a ta tafsiri bid'a tafsiriya ita ce wanda zaka ga ka zo ka fassara aya kawai sai a ji ka kawo wani bayani tunda ake ba taba jin shi ba sai ga bakin ka duk musulmin da suka rayu a tarihi inda za a shake ka har idan kai hoto baka iya ganin wane ne ya taba irin wannan fasarar kahin kai wannan bid'a tafsiriya ce ba yarda ba da ita da wannan ne wasu suka shigo da ciwacuwa a addini da sunan cewa za su sha ma aya kawai sai su maka bayanin ta da kansu to nan ne suke kai mutum ga katanga su bugo duk mutumin da yace zai fassara ma aya kawai sai ka ji ya fassara kuma sai ka ji fassara kamar haka nan ne amma dai akwai abun mamaki ciki to tambaye shi yanzu ce yau hijiran manzon Allah daga ma Makka zuwa Madina ba ma daga fara musuluncin ba ko yau hijira tana da shekara 1447 mutane na tabbatar Allah kasa an yi musulmi to duk musulmin da suka gabata wa ya taba fassara wannan ayar da irin wannan fassarar da kai dole sai ka kawo in ba haka ba kai dan ciwacuwa ne kai ba yarda da kai ba a musulunci ka san dai ba ka cewa kai ne ka fara wannan fahimta kai a matsayin ka nawa zaka zo ka fassara aya bayan shekaru daruruwa sama ga shekara 1000 ana tan musulunci mutane suna ta fahimtar addini da kyau sai kai yanzu kawai sai ka zo kai ne zaka fassara mamu Qur'ani mu saurare ka din mu aje fahimtar magabata sai taka a'a taka ma in ka fassara in dai da gaske fassara ne kai to dole ka fadi wanda ya riga ka irin wannan fahimtar in kuma bara ma faskarawa ne kai to shikenan kawai sai a tsallake zance dan haka kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ne to yanzu nan wurin kul tana cikin lafazun ne min alfazul umum ko a wajen malaman usulu sun ce kullu duk inda zaka ji an yi karatun alfazul umum to kullu sai an fara gabatar da ita saboda ita babu kwankwanto ma ne da an ce kullu to shikenan kawai in akwai wani abu wanda za a hidda cikin bayan an ce kullu to daga baya sai an yi istisna'i dan a nuna ita gaba ɗaya ne in dai ba istisna'i ba a togace komai ba to shikenan ba abin da zai huta domin duka ce dukkan kowa ya yi shahada sai dai wani da wani to kaga yanzu ka hudda su ko amma inda baka ce sai dai ba to wannan kullun daga wadi yana nuna ba mai hita to shi yasa kullu daga ba yan bid'a da suka ji wuta da suka dawo suka ce a ita kullun nan kala biyu ce akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya kawai karatun kai ne ba ya babu shi a rubuce to an ji akwai kullu juz'iyya sai yaya gaba kace ba ga yanan ba cikin qur'ani ai kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai sai ta daddana mutuwa shi ma Allah ai yana da rai in baka hudda shi ba ka kenan ka nuna har da shi ma sai ya mutu domin Allah ya tabbatar da yana da rai ta alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika ga yanan ayoyi da yawa sun nuna Allah yana da rai ko Allah yana da rai babu shakka wannan qur'ani ya tabbatar sunnar manzo Allah ta tabbatar sai suka ce dan haka waga kullum ba gaba daya bace dole sai an hudda ran Allah to in ka muka ba su amsa muka ce to ai huddawan ba kai zaka hudda ba da molan kai ko kuma da ra'ayinka a in dai Allah ya ce kullu mu ba mu hudda kowa sai in shi yazo ya hudda kuma mun karanta Qur'ani mun ga Allah ya hudda kanshi kullu shay'in halikun sai yace illa wajhahu kullu man 'alayha fani sai yace wa yabqa wajhu rabbika to yanzu saura kai ka hudda kanka kullu bid'atin dalala ka hudda to kaga kawo inda aka hudda aka ce sai bid'a kaza to in babu kenan kaga ka fadi sai karatun banza ne kai wannan yayin kai na cewa kullu juz'iyya ce da kullu kulliyya ku ka kawo musallai ai duk inda kullu tazo ba wanda ya isa ya hudda wani abu sai mai shari'a idan dai Allah ya ce kullu to zance ya kare in kaje wani abu ya hudda to shi Allah ne ya hudda shi ko kuma dan aiken shi annabi amma kai dai baka isa ka hudda ba dan haka kullu nafsin mun yarda wannan kullun mu a wajen mu kulliya ce gaba dai ta hade kowa da kowa in kace banda ran Allah mu ce ina ai banda ita in kace kenan ba kulliya bace bace wallahi kulliya ce ai shi ya hudda ta da kanshi saboda shi ma Allah ya san kullun kulliya ce shi yasa ya hudda ran shi ko sai ya ce kullu shay'in halikun sai ya ce illa waja yanzu inda bai ce illa waja ba da shikenan ko amma sai Allah ya ce illa cewa illa istisna'in ma kadan yana nuna ma ashe kulliya ce saka ce ai ga iska nan wanda Allah ya turo mu adawa to damiru kullu shay'in bi amri rabbiha amma dai duk da haka nan ta bar gidajen su da waye muka ce ai Allah ne yace ta bar su ba kai ba baka ji ba can gaba cewa fa asbahu la yura illa masakinuhum kenan ya nuna mu kullun an rage mata ƙarfi tunda an kawo illa dama da an kawo illa kullun nan ta dan rage ƙarfi an nuna akwai wasu ɗaiɗai ku wanda aka hudda ciki amma matakar ba a kawo ba tana nan akan babinta to mun nan kullu bid'atin dalala muna takaranta hadisi har zama je inda aka ce ba illa bid'ati kaza to radda wani yaje sai yazo ya gai wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a bata ne rawahu muslim wa fi riwayatil lahu da haka da ka ce bid'a to ka tabbatar da bata ne kan ma ka ce wani hasana ko sayyi'a ha in dai ka ce ai kaza bid'a ce to ko ka ce mata hasana ko ka ce mata sayyi'a yanzu ta shiga cikin kullu bid'atin dalala babu ma bid'a hasana a musulunci rawahu muslim wa fi riwayatil lahu a wata riwaya nashi kanat khutbatun nabiy sallallahu alaihi wasallam yawmal jumu'a يحمد الله ويثني عليه خطبر منزان الله صلى الله عليه وسلم تا كسانچه رانر جمعه yana gode ma Allah yayyabo a gare shi to shi yasa yana cikin rukunnan hudu ba wato godiya ga Allah da yabo gare shi da salati ga manzan Allah duk wanda ya hudu ba bai kawo wadannan ba to hudu bai bangalallaci yasa su suke cewa dama huduba tana kawwanuwa ne daga muqaddima da lubbal mawdu da khatima su suka ce ita muqaddima ita ce ake sanya zamo cikin ta an samu godiya ga Allah an samu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ta kina an samu yabo ga Allah ka yabi Allah cikin ta kai wa annabi salati lalle ne godiya ta shigo ciki godiya ga Allah da yabo a gare shi da salatu annabi duk muqaddimar da za ka karanta kuma babu muqaddimar da ta wadda annabi yake eh duk wani larabcin da za ka hada kai muqaddima wannan wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tahida to kace ana son muqaddima ta kumshi wadannan ababan to sannan ita kuma shi kuma lubbul mawdu shi da an ce amma ba'd ba na son a ji ka fara shiga cikin shi kenan lubbul mawdu'i shi tsantsar mawdu'in da zaka tattauna akan shi zamo cikin shi akwai harkon shugowan shi akwai tsakiyan shi akwai hita to hita ita ce khatima yanda zaka cike shi to idan ka hada wannan kenan sune rukunnan al-khataba wannan thumma yaqulu ala athari zalika sannan yace a bayan haka waqad ala sautuhu a daidai lokacin da muryan shi ya riga ya daukaka ya daga sama wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta shi man yahdillahu fala mudillalahu duk wanda Allah ya shiryar da shi to babu mai batar da shi wa man yudlil wanda kuma ya batar fala hadiyalahu to babu mai shiryar da shi yana Allah ta'ala shine yake shiryarwa shine yake batarwa don haka in Allah ta'ala ya shiryar da mutum to babu wanda ya isa ya batar da shi in kuma Allah ya batar da mutum to babu wanda ya isa ya shiryar da shi walin nasa'i wa kullu balalatin fil nar. A cikin lafazin Nasa'i akwai ƙari a can ƙarshe cewa kuma dukkanin fata yana cikin wuta. Sannan ba an ce wa kullu bid'atin dalala, ya ce wa kullu dalalatin fil nar. Wa an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul inna tula salatir rajuli wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Rahu Muslim. Daga Ammar dan Yasir da Allah tabbata a gare su yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna tula salatir rajul, lalle tsawon sallar mutum, wa qisar khutbatihi, da gajarce huduban shi, ma'innatun min fiqhihi, alama ce ta fiqhun shi da fahimtar addini. Rahu Muslim. Wannan hadisi yana karantar da mu yana cikin ladubba na hudubar Juma'a. Ya zamanto wato an gajarce abin nan, an tsawaita sallar Juma'a ko? To kuma tsawaitawa ba tsawaitawa ba wadda take wuce iyaka. Domin tsawaitawa a iya iyakance ta da surorin da manzon Allah yake karantawa. Kamar yadda za su zo nan gaba. Kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai surorin da yake karantawa. To wannan shine yake nuna tsawaitawar da ake ni. Ba wai ka zo baka ja mutane san meter. Domin can baya mun karanta hadisin Mu'az ibn Jabal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wanda zai mu mutane limanci ya takura musu ya tsawaita musu ko? Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar Juma'a wani lokaci raka'a na farko sai ya karanta, bayan Fatiha ya karanta suratul Juma'a, raka'a na biyu ya karanta suratul Munafiqun. To kaji tsawaitawan da yake. Wasu lokuta kuma yana karanta sabbihi isma rabbikal a'la, bayan sai ya karanta hal ataka hadisul qashiya. To tsawaita sallah ga limamin huduba da gajarce huduba. Me gajarce huduba? Gajarce huduba baya nihin ka zo kawai kai bayani ba a gane ba ka tashi ka ci a tada sallah. Gajarce huduba shine ya zamanto dukkanin manuhohin da ake so a isar na sako sun samu shiga ciki. To wannan hadisin ya nuna mamu abinda aka hiso ga liman wanda shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine abinda yake nuna limamin nan yana da fahimtar addini, yana da fiqhu, shine ya zamanto wato huduba shi tana zama yar gajeruwa. Duk lokacin da huduba ta gajarce kuma ta zama ta isar da sako, to haka aka hiso. Duk lokacin da huduba ta yi tsawo, to shikenan abu ya lalace. To kaga nan wurin wasu limamman namu sai su zo su ja mutane huduba, saboda kanzi limamin da bai shiryo ma huduba kwata-kwata, in ya zo kawai shi sai ya zo ya hau ya yi muqaddima sai ya kamo labarai. To kaga wannan ba iyaka kenan, ba au. Don haka dai a takaice, tsawaitawa da mutane kai ta labarai barkatai har ya kai ya mance manuhar abin da ake son a riƙe, wannan ba daidai ba ne ba, kuma ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hudubar Juma'a. Kina ana son kullum hudubar Juma'a duk lokacin da tattakaito ta zama gajera, to haka yahi. Duk lokacin da tattakaito ta zama gajera kuma sako ya isa, to haka nan yahi. Akan ta yi tsawo ya zama na mutane sun kosa. Ba a son hudubar Juma'a ta kasance kawai gurin kashi ne a zo ƙarshe. Su mutane sun tashi ba abin da suka dauka na huduba, kawai su dai suna farin ciki saboda an gama. Bakin farin cikin su an yi an gama kawai. Amma mi suka rike wani sako aka fasu suka babu wannan zancen cikin kawunan su. To wannan ba ita bace hudubar Juma'a. Malamai sun yi bayanin cewa ana son huduba ya zamanto koda an gajarce ta, to manuhuwa ta isa, an isar da sako. Hudubar Juma'a ta yi awa guda, ta yi tsawo kwarai. In so samu ne hudubar Juma'a gaba ɗayan ta daga farkon ta zuwa ƙarshe ta kasance minti 15 zuwa minti 20 an kammala ta. Amma kaga mu ba haka muke yi ba ko? Sai mu zo mu yi zabgegiya. To gajarcewa shine mahihici, kuma sanan da aka ce ma'innatun min fiqhihi, ma'inna wannan kalmar tana nihin alama. Kenan alamatun min fiqhihi, alama ce ta cewa yana da fahimtar addini, wanda zai gajarce huduba shi ya tsawaita sallan shi. To in kuma mutum yayi sabani abinda hadisi ya faɗi, ya tsawaita huduba shi ya gajarce sallar shi, kamar yadda yanzu limammai da yawanci haka nan suke yi ko? Eh, wannan kenan alama ce ta jahilcin shi. To jahilci ne yasa limammai suke yi haka nan. Ya zama huduba ta yi tsawo amma kuma sallah ta zama yar gajeruwa. rawahu Muslim. Muslim ya rawaito shi. Wa an ummi Hisham ibnati Haritha ibn Nu'man radiyallahu anha qalat ma akhadtu surata Qaf wal Qur'an al Majid illa al lisan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kull jum'atin al minbari idha khataba an-nas rawahu Muslim. Akan wannan hadisin zamu tashi insha Allah ta'ala a karatun mu nan gaba. Abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada. Kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu su nuna mu su gara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.